yadda wasu ƴan asalin Abuja suka gudanar da bore kenan inda suka rufe hanyar Abuja zuwa Lokoja wacce ta hada arewaci da kudancin Najeriya bisa zargin hadikutar sojin Najeriya na son kwace musu filaye
da suna na Alhaji Adamu Isiyako chairman FCT Koro Youth Forum muna zaune ne muka ga aka fara hake wai wannan fili na wannan bangaren abin da ya kama daga siyoyi zuba zuwa Giri Junction har zuwa Ido har zuwa airport wai cewa fili ne na Nigerian Army mu kuma ba mu da labarin cewa fili ne na Nigerian Army ne mu muna nan kafin mana a samu sunan Nigeria wannan magana mu yi ta complain ta sarakunanmu sarakunanmu su yi magana da minister Abuja Buhari ya nada committee akan wannan magana na wannan filin Burtai yana cikin members na committee Minister Abuja yana ciki sarakunanmu suna ciki bai jide ba kwanan nan aka rantsar da su ba su ma fara aiki ba sai jiya ga sojoji sun zo sun da bulldozer suka fara hake inda muke yi yau in aka raba shi so 100 bai kai daya cikin 100 cikin abin da Niger Delta ke yi ba an saurare su mi mu menene
shi kuwa Malam Yakubu Usman na mai cewa
wannan kasa an hafe mu ne annan an hafe iyaye mu annan ne ina zamu tafi
bayan da ya rufe hanyar na kimanin sa'o'i 5 wakilan masarautar Zuba sun fara isowa wurin inda suka lalabi matasan suka bude wannan hanya Alhaji Kasim Muhammad shine dakacin Zuba
mu yan Abuja ba mu da wani wuri da wuce nan gonakin mu na cikin nan wurin wurin muke ci wurin muke kayar makaranta amma mu ba su kusa cikin muna kasan nan mu yan kasa ne inda kwana da incha kasan shi sun 1805 muna kasan nan muna gama duniya muna shedu muna letter da Lugard ya bamu muna da flag da Lugard ya bamu
koda nene mu jin martanin hadikutar sojin Najeriya kakakinta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka a cikin rubutaccen sako da ya aika mini ya ce sojojin na kokarin kasan gefilayen su ne sai su yan asalin Abuja suka fara bore kuma sojojin suka dakatar da wannan aiki mutum kuma zuwa yanzu na gaban ma'aikatar raya babban birnin tarayya Abuja Alhaji Adamu Jibrin shine director mai kula da filaye na ma'aikatar raya babban birnin tarayya
shi ne yanzu akwai komiti da aka nada wanda suke hannun wannan shi shi ne komiti sun gama aikin shi kafin mu san an ba ni da
zai Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
where one go No way! Where we want to go? No way! No way! No way! No way! No way! No way!